Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 5 ga watan Maris 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa Zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana da kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa wata babbar kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta yi fatali da ƙarar da aka kai gwamnan Adamawa Sanata Muhammad Jibrila Bindo. Za ku ji kan wani batu ne. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridin Nijar, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat sun kaddamar da wani faffaɗan bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na zaben 2016. Da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka mika mai mulki tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aikinta a binciken da ake masa. Kwamitin shari'a na majalisar wakilai ya aika wa da mutum 81 da wasu kungiyoyi wasiku waɗanda suke da alaka da Trump, inda suka nemi a basu takardu cikin mako biyu kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na Amurka. Shugaban kwamitin Gerald Nadler ya ce ya zama dole mu bayyana wa Amurka abin da ya faru. Ba za mu dogara da binciken da kwamitin Malaki yi ba, saboda ba mu san lokacin da za a kammala shi ba. Shi dai shugaba Trump ya jima yana musanta zargin cewa akwai wata alaka tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da Rasha. Kuma da aka tambaye shi kan wannan sabon bincike na kwamitin Nadler, sai ya ce zan ba da haɗin kai. Dadin abin shi ne babu wata alaka, duk abin kage ne. Amurka da Koriya ta Kudu sun sanar da soke babban atisayen soji na haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu. A wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da takwarar aikinsa na Koriya ta Kudu John Kyondu sun yanke wannan shawarar soke atisayen ne bayan wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a ranar Asabar, kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar. Dama dai shugaban Amurka Donald Trump ya sha nuna korafinsa kan irin kudaden da ake kashewa wajen gudanar da wannan atisaye. Hukumomi a jihar Alabama da ke nan Amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsananciyar guguwa da ta ratsa ta cikin jihar, wacce ke kudancin Amurka, har ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 23 a ranar Lahadi. Hukumomin yankin sun ce akalla sau biyu guguwar ta yi wa jihar Dramiki a lokacin da aka samu wani matsanancin yanayi a yankin kudu maso gabashin Amurka. Jay Jones, babban jami'in ɗan sanda ne a jihar ta Alabama.
There are simply in some locations the complete residences are gone.
Yace akwai wuraren da baki ɗaya mutanen yankin suka fice, sannan akwai baraguzai da suka mamaye wurare da dama. Jami'in ɗan sandan ya ƙara da cewa akwai ɗimbin mutane da ba san inda suke ba. Yana nuna fargabar cewa mai yiwa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru idan an kammala duba cikin tarkacen da guguwar ta bari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan majalisar wakilan Amurka da suka hada da 'yan Democrat da 'yan Republican sun zargi gwamnatin shugaba Trump da nuna halin ko'in kula kan yadda China ke cin zarafin 'yan tsirarin al'umma musulmi da ke China. A watan Satumba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya musa wata wasiƙa da aka aika masa kan wannan korafi, inda ya sha alwashin cewa gwamnatinsu na duba yiwuwar saka takunkumi kan wasu jami'an ƙasar ta China, saboda yadda ake take haƙƙoƙin 'yan ƙabilar Uyghur da ke lardin Xinjiang. To amma 'yan majalisar sun ce ga dukkan alamu babu wani mataki da gwamnatin ta Trump take shirin ɗauka, inda suka yi kira da babban murya da ɗauki mataki kan wannan batu da suka kwatanta a matsayin babban al'amari. Shugaban 'yan adawan ƙasar Venezuela, wanda Amurka ta amince da shi a matsayin shugaban wucin gadin ƙasar, Juan Guaido, ya isa birnin Caracas a daidai lokacin da magoya bayansa ke gudanar da zanga-zanga a jiya Litinin. Guaido ya sanar da isarsa a filin tashin jiragen da ke birnin na Caracas a kafar Twitter, inda ya bayyana cewa ya samu damar shige jami'an shige da fice a ƙasarsa da ke ƙauna.
Ah.
Guaido kenan yake cewa gwamnatin nan ta dauka a wannan lokaci ne wannan fafutuka za ta dishe, amma sai suka ga akasin haka. Gabanin dawowarsa gida, Guaido ya yi gidan gadin wasu kasashe a yankin Latin Amurka waɗanda ya kira kawayensa, ya kuma yi ta tsammanin za a kama shi idan ya shiga ƙasar ta Venezuela. Masu zanga-zangar adawa da gwamnatin ƙasar Algeria sun yi buris da alkawarin da shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika ya yi na cewa zai yi ɗan takaitaccen wa'adi ne idan aka zaɓe shi a watan Afrilu. A jiya Litinin an yi ta zanga-zanga wacce matasa suka jagoranta tare da ƙauracewa ajujuwansu na jami'o'i a Algiers babban birnin ƙasar. Sabuwar zanga-zanga ta ɓarke ne sa'a guda bayan da ofishin shugaban ƙasar ya miƙa takardunsa na neman yin takarar wa'adi na biyar a zaben da za a yi a watan gobe. A Faransa ma 'yan ƙasar ta Algeria sun gudanar da zanga-zanga inda ƙalla mutum 6,000 suka yi gangami a wani dandali da ke birnin Paris a ranar Lahadi, inda suka yi ta furta kalaman ɓatanci a kan shugaba Bouteflika mai shekaru 82 wanda ke fama da rashin lafiya tun bayan da ya samu matsalar shanyewar ɓarin jikinsa a shekarar 2013.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Adamawa, Najeriya, inda wata babbar kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi fatali da ƙarar da wata ƙungiyar fafutuka ta shigar na neman kotun tarayya ta soke takarar gwamnan jihar ɗan jam'iyyar APC, Sanata Muhammad Jibrila Bindo, saboda zargin gwamnan bai da shaidar takardun kammala karatun sakandare. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Baya dai ga wannan ƙara da 'yan ƙungiyar fafutukan suka shigar, yanzu haka ma akwai wata makamanciya irin wannan ƙara da ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. Mahmud Halilu Ahmad wato Modi ya shigar, inda shi ma yake neman kotu da ta dakatar da gwamnan kan batun takardun makarantar. To sai dai kuma jim kaɗan da fatali da ƙarar, sai magoya bayan gwamnan suka shiga murna. Honorable Umar Duhu, da ke zama tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC a shirya arewa maso gabas, ya ko bai na farin cikin su nema da cewa:
"To na farko muna ma Allah madaukin sarki godiya, musamman da yasa aka kori wannan ƙarar yau. Kuma mutane su ya kamata su sani cewa shi gwamna mai ci ko shugaban ƙasa mai ci ba ka iya kai ƙaransa a matakin zargi wadda aka ce ake ci a turance criminal case. Domin me shi wannan gwamna ne yana kan gado, kuma ko yaushe ka kai ƙara ko ne kotu ko na koli ka kai ƙara za a ji a ce maka cewa baka da hurumi.
Wato akwai rigar kariya.
Akwai rigar kariya gare shi.
Amma ga misali kwara kun ci zaɓe, watakila a kotun tsaron ƙarakin zaɓe za a iya ɓarar da ku kan wannan batun tun da akwai shi.
Hukumar INEC ta yarda da takardar da shi mai girma gwamna ya ba su, kuma su ne suke da damar su ce ka cancanci ka sa zaɓe ko ba ka cancanta ba.
To wai ko me masana shari'a ke ci akan wannan hukunci na ƙarar farko? Barisa Sanda Joshua Ugra, wani lauya ne mai zaman kansa a Yola, ya koyi ƙarin haske ne da cewa:
"To Malam Ibrahim, shari'ar dai da aka yanke hukunci yau, wato shi alkali Adeni na babban kotun Abuja, abun da yake cewa shi ne bai da hurumin sauraron wannan kara da yake abun ne wanda ta faru a jihar Adamawa, kuma waɗanda suka yi kotunsa da take da hurumi ta saurari karan akan abubuwa da suka faru ne a Abuja, amma aka ɗauki kara aka shigar a kotunsa. Sannan kuma su waɗanda suka kai karan, da yake wata ƙungiya ce, ba su nuna su 'yan Adamawa ba ne suna da akwai wani abunda za su cimma na musamman. To kaga wannan hukuncin a fi sabilillahi yayi daidai.
Yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamnati da ke tafiya a wannan Asabar, da kuma lokacin da za a yanke hukunci a ɗaya shari'a da ta rage na su Modi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da takarda
ta. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga jihar Adamawa kuma bari mu leƙa makwabciyar ta jihar Gombe, inda hukumar 'yan sandan jihar ta gargaɗi 'yan siyasa da su tabbatar sun tsawata wa magoya bayansu kan muhimmancin zaman lafiya a wannan lokaci da ake tunkara na zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. Hakan ya biyo bayan yamutsin da ya faru da ake alakanta shi da matasan jami'ar APC da kuma PDP a lokacin da aka taro tawagar gwamnan jihar daga filin jirgin sama na jihar. Ga rahoton da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Gombe.
Na yi tattaki zuwa garin Gombe don na gane ma idan dunana yadda abubuwan da ake batu an kona da kuma lalata su. Na ga motoci guda biyu a unguwar Lafiyawo da aka kona a yayin da na ga hotuna da kuma allunan 'yan takara na jam'iyyun PDP da na APC an lalata su. To sai dai kuma jam'iyyar APC tana ɗora laifin abin da ya faru ne a kan jam'iyyar PDP. Kamar yadda daraktan yada labaru ke cewa a ganawar mu da shi.
Honorable Idris Ablai, Chairman Media and Publicity. Yanzu duka hukuma yan sanda da sauransu duka mun riga mun rubuta musu cewa ga mun da ke faruwa kuma mun mika musu.
Kana cewa ku an muku lalata muku kayayyakin ku an yi kone-kone. Su ma suna cewa an kokona musu kayayyakin su da lalata musu wasu abubuwa na alamar jam'iyyansu. Kenan wane ne yake wadaran musu?
Aiki kan ai kai ka sani tunda wane ne yaje ya fasa kayan mutane, me yasa ka zo wurina ina chairman na media and publicity kake tambaya na?
Su ma suna zargin ku
a yau. Yaushe ne aka musu? Ka je wurin su?
A jiya din ma.
Ai maganan shine in ka duba bamu ma bamu da ma labarin abin da ke faruwa.
Dai hanin Dahiru Hassan Kera shine manajan daraktan watsa labarai a jami'ar PDP. Ya mai da martani da cewa
wannan abun da ya faru gwamna an taro shi da ya sauka airport na Lawanti wanda suke tafiya tara kafin su shige yara matasa suka ɗebi duwatsu suna jifan motocin mutane a hanyar tafiya kenan. Ana dawowa kuma mutanen nan suka sake fitowa suka tare wannan gangamin da aka yi. An shiga cikin jekarar fari nan ma aka samu yara sun shirya da duwatsunsu suka ta jefan wannan gangamin har kai ga sun kona motoci guda biyu. Kuma ina so in gaya maka, in gaya wa mutanen Gombe, in gaya wa duniya cewa mun rubuta petition jami'an tsaro daga DSS police da duka wanda abun ya shafa.
A cewar kakakin hukumar 'yan sanda DSP Mary Mallum ba ta da wani masaniya game da batun kone-kone. Sannan ta ci gaba da cewa
ni ba san zance wannan fasafas post da meme da take nan ba ni.
Daga nan sai na shiga gidan Radio Progress domin na tabbatar da ikirarin da mai mallakar gidan rediyon Alhaji Ibrahim Biyu ke yi da cewa an lalata masa gidan rediyon. Sai dai na tarar da ma'aikatan gidan rediyon suna gudanar da aikinsu kamar yadda suka saba yi. Na yi kokarin hira da mai gidan rediyon. Hakan Bayu Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Gombe a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Na sara sara the beat is tana tana you go make you manya manya ines is manya manya oh yeah make you ricotta ricotta mama africa ricotta hey make you dance yeah 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 everybody ricotta ricotta mama africa ricotta hey make you dance yeah 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 this one na sara sara the beat is tana tana you go make you manya manya ines is manya manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Yeah, nandi walanya, hey. Nandi kalanya, it gon' make you feel better. This can take away palapa, this can take away wahala. It gon' make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Easy make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto. Oh, hey, hey. This one na sara sara. The beat is tana tana. It go make you manya manya.
finesses in manya manya. This is for people with chalacha, people with kalaka, and Nandi Walanya, Nandi Kalanya. It gonna make you feel better. This can take away palapa. This can take away wahala. It gonna make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hey, oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta. Hey, make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta. Hey, make you dance, yeah.
Madalla ga baba Yakub mai kiri da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai ci gaba da hira da ya faro da Isa Ali ne, babban daraktan zartarwa na wata kungiya mai zaman kanta a Ghana da ake kira Vision for Alternative Development, wato VAD Ghana a takaice, wacce take shirye-shiryen kai komo motocin lamun lafiya a birnin Accra akan wasu alƙaluma masu daga hankali da hukumar kai komo motocin lamun lafiya ta Ghana ta fitar akan hatsarin ababen hawa a bara a kasar Ghana, inda sama da mutane 2000 suka mutu. Isa Ali ya ci gaba da tsokaci akan alƙalumar masu daga hankali na bara, yana cewa
gaskiya maganan ka haka nan ne, sai mu ce ba ma shekaran da ya wuce ba, an monka duba nan zuwa shekaru uku kenan cikin Ghana, gaskiya akwai matsalan da mun ka samu da dama kan tituna. Kaga an monka duba kasashen mu na Ghana, muna da sai mu ce mutu akwai motoci da daman da ake amfani da shi. Kaga akwai private car da sai mu ce mutane biyar ke zama ciki. Sa'annan kuma muna da wasu motocin da ke da dan girma da sai mu ce suna dokan mutane 20, akwai wadanda kuma ke dokan mutane 30, akwai mutane da ke dokan mutane 40. Ka gane? To wadannan moto especially wadanda ke dokan 30 zuwa mun samu matsala sosai, sun samu hatsari, saboda kaga kowane hasarin da wannan mota ta samu sai ka gan kaman mi an yi rashin rayuka, sai mu ce rabi zuwa sama, sai ka ga kaman an yi rashi, saboda mi irin yawan mutane da ke cikin motoci na mun samu wannan matsala. Kuma gaskiya mun ka duba ababen da ya kawo matsala ma ne, kaga kaman yanda na yi magana kan batun ramukan hanya, kuma suna cikin mun ka samu wadannan sai mu ce hasari, banda wannan kuma sai mu ce hanyoyin mu da yawa gaskiya an kafta cikin sai mu ce cikin gari, in za ka shiga cikin dan kauyukan ko mu ce advanced rural center area
yankunan karkara,
aha karkaran sai ka gan kaman ga tituna amma ba wutan lantarki, ba light utilize kina, sai mu ce hanyar titi don kamata ne mu samu street light wurare, gaskiya ba suna. Sa'annan kuma mun ka zo mun ka samu damuwa, kuma kaga akwai contractor sai mu ce ma'aikata wasu da gwamnati ta doke su suke aiki suke gine-gine titi kenan da gotoci, kaga ne wasu lokacin da suke aiki kaga sai su bar kasa, kasan da suke amfani da shi sai su bar shi kan titi
tsakiyar titi,
wani hanyar titi kenan, sai kaga kaman wani wasu drivers kenan. To kaga saboda yawan gudu ba hankalin su kan irin kasashe da duwatsun da ake aje kan titi, sai kaga su ma da gudun su sai kaga kaman motar su ta kai wurin, ba yanda za su sai kaga kaman mota ta juye accident kenan, sai mu samu rashin rayuka da dama, saboda shi gaskiya wannan ya ka mana damuwa sosai. Ko shi ya bari yanzu haka in ka zo Ghana akwai sai mu ce shirin da gwamnati ta yi, gwamnati ta kafa wani tax force. Wannan tax force akwai minister da ke kula da shani, sai mu ce wanga titi kenan, road and highway. Sannan kuma minister da ke kula da shani tattalin arziki na kasa, finance and economic minister kenan. Sa'annan kuma akwai kungiyoyin da ke kula da shanin motoci da wani su ma suna ciki kamar GVLA kenan. Sa'annan kuma akwai kungiyan da kuma ke kulawa da yanda za a iya so a samu sauki kan titi, shine National Road Safety Commission. Sun ga duka sun zo under one tax force, iya so su duba yanda za su magance wannan matsala. Saboda gasa gwamnati ma ta ba su kudi a yi kokari a duba yadda za a magance. Sannan kuma hukumar 'yan sanda kuma da ke kula da shani motoci, kuma su ne Motor Traffic and Transport Directorate, su ma suna cikin wannan tax force da gwamnati ta kafa, saboda a yi kokari iya so a rage irin matsalolin da ake samun kan hanya.
To honorable, an saba daukar irin waɗannan matakai, waɗannan kungiyoyi suna yi, hukumomi na yi, to amma sai kaga abin baya raguwa, ta ina ne kake ganin za a iya kama, ko kuma menene bambancin wannan tax force din da gwamnati ta kafa akan irin matakan da take dauka a baya?
To kaga gaskiya mu kungiyoyin da muke zaman kanmu, sai mu ce mu NGO, gaskiya akwai karan da muke kai ma gwamnati shine ne, akwai abin da turawa ke ce sustainability. Kaga ne shine yau an ka doki mataki, kamata ne
yadda za a tabbatar da matakin ya dore,
matakin ta jima. Amma kaga ana dokan mataki nan zuwa watanni uku, da sai mu ce watanni shida zuwa shekara, in aka samu sauki sai kaga kamar me gwamnati sai ta danne baya, kaga matsala ne.
To madalla, a gaishe ka Isa, bari mu jama burki a nan. A mako mai zuwa kuwa daga nan ne za mu dora. A madadin shi Isa Alain na kungiyar VALD a takaice, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Madalla, a gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar.
Zan fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta bayyana cewa kamfanin wayar sadarwar tafi da gidanka Orange ya fara yunkurin tattara komatsansa domin ficewa daga jamhuriyar Nijar sakamakon jaɗin da ke tsakaninsa da hukumomin wannan ƙasa akan maganar kuɗaɗen haraji. Jaridar ta ce a shekarar 2008 ne Orange na ƙasar Faransa ya samu izinin gudanar da aiki a Nijar, to amma rashin jituwa da hukumomin wannan ƙasa ta sa kamfanin saka lasisinsa a kasuwa a matsayin matakin share fagen ficewa daga ƙasar ta Nijar. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa kotun hukunta laifukan soja a zamanta na ranar 28 ga watan Fabrairu ta garkame gwamman sojoji a kurkuku, a ci gaba da binciken da ta kaddamar don gano masu hannu a kisan da aka yi wa wani matashin Hafsa Shamsuddin Talata lokacin da ya je cibiyar horo ta Tandibiya da nufin ƙara gogewa akan aikin soja. Kodayake bata bayyana sunayen sojojin da suka shiga hannun kotun ba, jaridar ta ce waɗanda matakin na alkali ya ritsa da su sun ɗauki lauyoyin da za su kare su a yayin wannan shari'a mai matuƙar sarƙaƙiya. Jaridar Le Courrier na cewa hukumomin shari'a sun hana a kaiwa fursunoni ziyara a gidan yaron Kutukale, lamarin da tuni ya fara ɗaga hankalin dangin mutanen da ke tsare a wannan kurkuku, a bisa la'akari da cewa ba a sanar da su dalilan ɗaukar wannan mataki ba, wanne ya saba wa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, in ji Le Courrier. Jaridar Le Canard Amphiri ta ce an sasanta a tsakanin shugaba Isuhu Muhammadu da tsohon ministan kudinsa Hasu Masaudu, bayan da wasu sarakunan gargajiya suka shiga tsakani a taron sulhun da suka shirya a fadar shugaban kasar Nijar makonni uku kenan bayan da aka tsige shi daga mukaminsa saboda zarginsa da nuna rashin da'a wa na gaba a jam'iyyance. Murebe da Le Nouveau Républicain wacce ta bayyana cewa gungun jam'iyyar adawa na Front Patriotic yayi tur da hanyoyin da hukumar Seni ke bi wajen tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021. Misalin kwangila mai cike da hazon da hukumar zaben ta bayo wani kamfanin Faransa domin hada kundin rajistar zabe, abinda jam'iyyar MPN kishin ƙasa da ƙawayenta ke daukar sa a matsayin wani yunkurin tafkama gudi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Yawa alaikum murai Amurka mai magana abun Bibi Bunza, ina taidar Muhammadu Buhari murnan lashe zaɓe. Sannan kuma muna ƙara ba da shawari a kan wasu musammai da aka haɗewa kamar ministiri uku biyu a ba mutum guda a rarraba su a ba wasu masu samu amfanin wannan demokuraɗiyya. Sannan talaka wanda suka yi dandazo suka zaɓe shi, ya kamata a kula da rayuwar talakan ƙasar ga irin matsin da yake ciki da fatara. Mun yi mulkin shekara hudu su sauke, ya kamata na yanzu shekara hudu su inganta da kowane lokaci.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Yusuf Babanga Jami Kure Garingin daga jihar Jigawar Najeriya. To ina kira ga al'ummar jihar Jigawa, jita-jitar da ake cewa jam'iyyar PDP ba za ta shiga zaɓe na ainihin gwamna da 'yan majalisun jiha ba, to ina tabbatarwa da mutanen ainihin jihar Jigawa wannan zance ba gaskiya ba ne. Don haka muna amfani da wannan dama, muna kira ga dukkanin al'ummar jihar Jigawa a ranar Asabar mai zuwa su fito su kaɗawa jam'iyyar PDP ƙuri'unsu da ta gwamna da ta 'yan majalisun jiha. Don haka wannan jita-jita da ake yaɗawa PDP ba za ta shiga da ainihin zaɓe mai zuwa ba, to wannan ƙarya ne.
Assalamu alaikum DOA Hausa, mai magana ɗan tsohon Malam Bako na Malam Anas makurɗin jihar Benue. Ina kira ga 'yan uwa ma'an APC na jihar Benue gaba ɗaya da masu marawa APC, don Allah wannan zaɓe mai zuwa na gwamna wajen matuƙonmu da ƙwarƙwatanmu, dan ƙarawa APC ƙuri'a ta yadda za mu samu gwamnan jiha. Ya kamata mu zauna mu naɗa hannu muna kallon sauran 'yan hamayya da APC suna shiga ƙauyuka da birane da sauran waɗansu wurare ba. Ya kamata mu himmatu mazanmu da matanmu baiwa APC ƙuri'a.
Kafin mi sallama ga labarai amma a takaice.
Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat sun kaddamar da wani faffaɗan bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na zaben 2016 da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka miƙa mai mulki, tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aiki kan bincikensa da ake yi. Kwamitin shari'a na majalisar ta wakilai ya aikawa da mutum 81 da wasu ƙungiyoyi wasiƙu waɗanda suke da alaƙa da Trump, inda suka nemi a ba su takardu cikin mako biyu kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na Amurka. Amurkan da Koriya ta Kudu sun sanar da soke babban atisayen sojin haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu, a wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya. Makaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu John Kyon Du sun yanke wannan shawarar soke atisayen ne bayan wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a ranar Asabar, kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar. Hukumomi a jihar Alabama da ke nan Amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsananciyar guguwa da ta ratsa ta cikin jihar wacce ke kudancin Amurka, har ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutum 23 a ranar Lahadi.
Masu sauraro, a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.